This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro. Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na wannan babbar rana ta Juma'a 6 ga watan Disamba na 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labaran duniya.
To Aisha, shugaban jam'iyyar People Power Party mai mulki a Koriya ta Kudu ya sanar da goyon bayan dakatar da ayyukan shugaban kasa Yoon Suk-yeol. Wani mataki ne abin mamaki. Wani hari da jiragen yaƙi ya auna wata gada da ke kan hanyar da ta haɗa garuruwan Homs da Hama na ƙasar Siriya. Hawa kuma za a ji cewa tsohon shugaban ƙasar Ghana John Mahama na ɗaya daga cikin manyan masu ƙalubalen takarar jam'iyyar mai mulki Mahmud Bawumia a zaben ƙasar.
To kanin labaran kenan. A ɓangaren rahotanni kuma, yayin da babbar jam'iyyar adawar Ghana NDC ta kammala gangamin yaƙin neman zaben ƙasar ta na bana, don ɗan takarar jam'iyya yayi kiran ƙarshe ga magoya bayan jam'iyya.
Ranar Asabar za mu jefa kuriya, ku yankuri don Allah, ku tuna wahalan da mun bi cikin takarunga a cikin Ghana da Bawumia da Akufo-Addo ke duban Ghana. Idan za mu jefa kuriya, mu tuna wahalan da mun yi.
Sannan za a ji cewa ita ma jam'iyya mai mulki NPP a ƙasar ta Ghana a jiya Alhamis ta kammala yaƙin neman zaɓe, inda magoya bayan jam'iyyar suka bayyana ƙwarin gwiwa samun nasara.
Mutane Ghana sun gan kaman ba party da ke zuwa ko yana kai da mutane Ghana ke ci amfani, sun gan kaman NPP ne wani party da yana kai na yana kawo policies da yawa da ke sanya talkoki da especially mata da yara, yana yi yana kawo policies da zai shafe kowa.
To sai a kasance tare da mu domin sauraron cikakken rahoton. Kamar kullun yau ma muna tafa da wani sabon shirin ɗan gari, kuma a yau shirin zai kawo muku tarihin ƙaramar hukumar Wushishi tare da Mustapha Nasir Batsari, sai kuma kaɗan daga ra'ayoyin ku masu sauraro. Amma kafin nan za mu fara da labaran duniya kashi na farko.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban jam'iyyar People Power Party mai mulki a Koriya ta Kudu ya sanar da goyon bayan dakatar da ayyukan shugaba Yoon Suk-yeol, wani mataki mai ban mamaki na yin watsi da ɗan uwansa shugaban masu ra'ayin mazinciya, wanda masu sirri suka ce ana ƙara samun damar tsige Yoon saboda gazawar da yayi na yunkurin ayyana dokar ta ɓaci ta soje. A wani taron jam'iyyar a yau Juma'a, shugaban jam'iyyar PPP Han Dong-hoon ya yi kira da a gaggauta dakatar da ayyukan Yoon. Yana mai nuni da sabbin hujjoji da aka bayyana da ke nuna cewa Yoon ya yi yunkurin yin amfani da hukumomin leƙen asiri wajen kama fitattun 'yan majalisar dokoki. Yana mai zarginsu da kasancewa masu adawa da sojojin ƙasar. Shugaba Yoon bai amince da cewa dokar ta ɓacin ba bisa ƙa'ida kuma kuskure ce ba. Idan shugaba Yoon ya ci gaba da gudanar da ayyukansa, akwai gagarumin haɗarin sake auko irin waɗannan munanan ayyuka, wanda zai iya haifar da babbar barazana ga jamhuriyar Koriya da kuma jama'arta, in ji Han. Wani hari da jiragen yaƙi ya auna wata gada da ke kan hanyar da ta haɗa garuruwan Homs da Hama na ƙasar Siriya, kamar yadda wani mai sa ido kan yaƙi ya bayyana a yau Juma'a, a daidai lokacin da dakarun gwamnati ke ci gaba da ƙoƙarin tabbatar da tsaron Homs bayan da 'yan tawaye suka kwace Hama, cibiyar kasuwanci ta Aleppo. Jiragen saman yaƙi sun aiwatar da wasu hare-hare ta sama, inda suka nufi gadar Al-Rastan a kan babbar hanyar Homs zuwa Hama, da kuma kai hari a kusa da gadar tare da ƙoƙarin yanke hanyar da ke tsakanin Hama da Homs tare da tabbatar da tsaron Homs, a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke Birtaniya da ke sa ido a Siriya. 'Yan tawayen da ke ƙarƙashin ƙungiyar Hayat Tahrir al-Sham, ko kuma a ce HTS a takaice, sun kaddamar da hare-haren nasu ta sama mako guda da ya gabata, a daidai lokacin da jirgin ya tsagaita wuta a makwabcin Lebanon ta tsaya tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah, ƙawar shugaban Siriya Bashar al-Assad. Tsohon shugaban kasar Ghana John Mahama na ɗaya daga cikin manyan masu kalubalantar din takarar jam'iyyar mai mulki Mahmud Bawumia a zaben kasar da za a yammacin Afirka ranar 7 ga watan Disamba. Idan ya nasara, Mahama ya sha alwashin samar da yanayin kasuwanci na sa'o'i 24 don ƙarfafa samar da ayyukan yi da inganta tattalin arziki da zai farfado daga bashin dala biliyan 30 da kasar ta gaza biya a shekarar 2022. Bawumia, mataimakin shugaban kasa na yanzu, ya ce duk matsalolin baya-bayan nan da ke da nasaba da barkewar annoba da wasu matsalolin cikin gida, shi ma ya himmatu wajen ƙarfafa tattalin arzikin kasar. Tun daga 1992, kore jam'iyyar National Democratic Congress ko kuma New Patriotic Party ke mulkin kasar, kuma hakan ba zai iya sauyawa ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin Sarfili ya dawo ya karanto mana sauran labaran zamu leƙa kasar Ghana. Dubban magoya bayan babbar jam'iyyar adawa ta NDC ne suka hallara a filin wasa na Zurak da ke unguwar Madina a Accra babban birnin kasar domin gangamin karshe na jam'iyyar sa'o'i gabanin babban zaben kasar da za a gudanar gobe 7 ga watan Disamba. Idris Abdullah ya halarci taron kuma ga rahoton da ya aika mana.
Iyaye na maza da mata, ina ge da kuduka. Ranar Asabar za mu jefa kuriya, ku yi hankuri don Allah, ku tuna wahalan da mun bi cikin sakarunga a cikin Ghana da Bawumia da Akufo-Addo ke duban Ghana. Idan za mu jefa kuriya, mu tuna wahalan da mun yi, mu tuna yunwan da ya ji mu, sai mu je mu jefa kuriyarmu mu bai NDC. Yanda ake ce cikin wakan nan, sun yi me, sun yi fe. Those is me, those who pass a kayan su. Some of the NDC Tazo, Tarede Pudding Haji, Muruka Musam Mujemaka, Mujemu Isala. Yo, Idanta Kahaj, Pudding Nana Karban, Yazama $4,550. NDC Yazo, Zamunyaka $1,000 Muyari, Muishi $3,500. Yanda da Ike, no catching NDC. Dawayena, Iaena, Mother the Mata. Zamu kara muku holiday guda akan Eid al-Fitr holiday na saboda an yi sallah yau a samu ranar futawa an yi sallah gobe a samu ranar futawa.
John Dramani Mahama kenan dan takarar jam'iyyar NDC yake kara jaddada alƙawarin da yayi wa musulman Ghana idan an zabe shi, haka kuma yayi gargadi ga masu ruwa da tsaki da su yi adalci.
And I want to caution the MPP administration.
Ina so in gargadi gwamnatin MPP da jami'an tsaron mu da su gudanar da aikin su ga al'ummar Ghana yadda ya kamata. Ku kiyaye daga duk wasu munanan ayyuka da ka iya yin barazana ga adalci a waɗannan zabuka. Shugaban jam'iyyar NDC Johnson Asiedun Ketiya a nasa bangaren ya ce,
President Mahama is going back into office with a solid majority in parliament.
Shugaban Mahama zai koma kan karagar mulki da gagarumin rinjaye a majalisar dokokin ƙasar. Ba za a yaudare mu da yin angulu da kan zabu ba. Za mu zabi shugaban ƙasa Mahama da 'yan takararmu na majalisar dokoki. Na yi aiki da 'yan takarar majalisar dokoki 276 na wannan jam'iyya a faɗin ƙasar nan, kuma ina da yaƙinin cewa za mu dawo kan karagar mulki da gagarumin rinjaye a majalisa. Haka kuma wasu magoya bayan jam'iyyar NDC sun yi tsokaci ga muryar Amurka.
Ni sunana Abdulrashid na Gafsa Kanin Town. Ya haifo shugaban ƙasa John Mahama ya yi magana batun ajin ne kan da ya yi na. Ina gaya ma yan dan waye na musulmi su ji maganan da yake fadin ga ke ko ya rage kudin haji na to kowa mutanen Ghana musulmi su fito a vote mishi vote siyasa ba na addini bane su musulma cikin MPP su musulma cikin NDC
yanzu ga mu aiki muke so wanda fito zo so ka su bari wani ya doki kudi ya ce ku ta ku vote a NDC muna so cikin zuciya mu ta mu John Dramani Mahama muna so shi ba wallahi mu muna so shi ba kudi ba zuciya ne kuma na da shiyo mun win mun doki ma abin ma mun win kra
yau ganan karshe ke da mun zo rally bana bo do Allah ku yan ku supporters in NDC ko wai so da sauri saboda election Allah tun nuna mana soyayya shi ma mun tun win
gangamin da ya kasance dama ta karshe ga jam'iyyar na yin kira ga 'yan kasar Ghana akan neman wa'adin komawa kan karagar mulki a zaben da za a gudanar nan da kasa da awanni 24 masu zuwa. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Masu gaida Idris Abdalla Bako yanzu kuma ga Sarfilu da cigaban labaran duniya.
Daraktan asibitin Kamal Adwan da ke arewacin Gaza da kuma hukumar kare fararen hula a yankin sun ce Isra'ila ta kai harahar dama yau Juma'a inda suka afka kan cibiyar daya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya na ƙarshe da ke aiki a yankin. Hussam Abu Safi ya ƙara da cewa an kai jerin haraharen ta sama a bangaren arewa da yammacin asibitin tare da yin lugudan wuta kai tsaye. Ya ƙara da cewa ma'aikata hudu ne suka mutu kuma babu wani likitan fiɗa a wurin da ya rage. Har yanzu sojojin Isra'ila ba su amsa buƙatar kamfanin dallancin labarai na Faransa AFP ba game da haraharen. Muhammad Basal mai magana da yawun hukumar tsaron fararen hula a Gaza ya shaida kamfanin dallancin labaran Faransa AFP safiyar Juma'a cewa sojojin Isra'ila sun shiga asibitin Kamal Adwan inda suka kashe marasa lafiya tare da kame Falastinawa da dama. Tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan da ke daure ya yi barazana fara zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a faɗin ƙasar a cikin wannan watan sakamakon murƙushe magoya bayansa da gwamnati ta yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Khan ya buƙaci magoya bayansa a cikin wani saƙo da ya buga a daren Alhamis a dandalin sada zumunta na X wanda aka fi sani da Twitter da sahalar a birnin Peshawar da ke arewa maso yammacin ranar 13 ga watan Disamba da nuna wani babban taro don nuna girmamawa ga waɗanda suka rasa rayukansu.
Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu kuma har yanzu muna kasar Ghana. Yayin da al'ummar kasar suke shirin wato suke kirga ƴan sa'o'i kafin su fita kada ƙuri'a a gobe Asabar, magoya bayan babbar jam'iyya mai ci NPP su ma kamar jam'iyya ta adawa sun fita taron gangami na ƙarshe inda wato jiya Alhamis wanda ya kawo ƙarshen gangamin zaben Ghana na 2024. Gababaya ku makiri da cigaban labarin.
A wurin taron jam'iyyar NPP mai mulki da na halarta, wasu 'yan jam'iyyar ne suka bayyana mana kwarin gwiwa na lashe zaben gobe Asabar ga kuma abin da suke faɗi.
Na Naji Aisha, former Conference Women Organizer, yawa soyi. Sai mu ce alhamdulillah, alhamdulillah. Muna yin samun nasara sosai cikin ikon su Allah. Domin lokacin da Nana Akufo-Addo zai je ma second time shi ba mu tare irin jama'a kan gaba. Isa wanga kana ganin kamar wani abu special ne da ya zo ma party MPP da iko Allah muna da nasara.
Suna na Ajiye Halima, former Constituency Women Organizer, Shehu Sudoku, kuma ni ne National Women Organizer for Kula Kufa Ajiya Samira Fulanawa, Ghana duka baki daya. Mutane Ghana sun gan kaman ba party da ke zuwa ko yana kai da mutane Ghana ke ci amfani, sun gan kaman MPP ne wani party da yana kai na yana kawo policies da yawa da ke sanya talkoki da especially mata da yara. Yana yi yana kawo policies da zai shafe kowa, zai kawo wani abu ya ce wai mutane party shi kawai za su ci amfani. Suna tunani yan kasa duka baki daya especially talkoki. Sai sa na gan kaman mutane Ghana abinda yasa yanzu sun karbi party MPP sosai sosai da ne basu sani ba, amma yanzu sun gan kaman party MPP shi ne wani party da yazo yana kawo development kasan Ghana baki daya.
Sunana Said Usman daga Ashanti region na fito, Kumasi daga Asawasi, Kumasi Asawasi.
Ya zarukin mulkin aka ba John Dramani Mahama, kaga John Mahama communicator magana yayya bai da ilimin economics. Kasashen duniya kuma duka abinda suke fuskanta yanzu suke fuskanta shine matsala bayan COVID nan. Kowane kasa yana da matsalar economic crisis, tattalin arzikin kasa. Dr. Ba mai shi ilimin shi kenan, inda Allah ya bashi basira kenan, to ya zai yana neman shugaba? Muna da matsalar tattalin arzikin kasa, sha doki ba communicator, ba matsalar magana muke da shi ba, matsalar tattalin arzikin kasa ne.
Yayin jawabin sa, dan takarar jam'iyyar MPP mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia ya ce jam'iyyarsa za ta yi nasara duba da ayyukan ci gaba da suka gudanar a cikin kasar da nasarori da ta samar wa kasar da kuma kyawawan manufofi da take shirin aiwatar da su idan ta kafa sabuwar gwamnati. Dr. Bawumia ya kara da cewa
is a clear choice between
yace zafiri yake wannan zaben wani zabi ne na zuwa ga kyakkyawar makoma da kuma komawa ga tsohon labari abokin karawa na shine tsohon yayi kuma ni Dr. Bawumia nake wakiltar makomar kasar tuni kungiyoyin masu sa ido kan zabe suka shigo kasar domin tabbatar da ganin an gudanar da zabe bisa gaskiya da adalci da kuma zaman lafiya tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Muhammad Namadi Sambo dake jagorantar masu sa ido na kungiyar ECOWAS ya kira ga zabe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya wakilai daga kungiyar tarayyar Afirka ta AU sun iso kasar a jagorancin tsohon shugaban kasar Habasha Sahel Work Zuwaidi haka zalika kungiyar Commonwealth ta kasashen renon Ingila ta turo da wakilanta a jagorancin tsohon shugaban kasar Botswana Dr. Mogoti Masisi Baba Yakubu Makeri sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
ta gaida Baba Yakubu shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com ga shirin mu na gaba
da dan gari ma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na da dan gari shirin hadin gwiwa a tsakanin muryar Amurka da kuma wasu tashoshin gidajen radio na sashen Afirka ta yamma to yau shirin ya hadu da gidan radio Prestige FM dake birnin Mina inda kuma muka leka garin Wushishi headquarter karamar hukumar ta Wushishi domin jin tarihin wannan gari wanda a yanzu haka ya kwashe shekaru 164 da kafuwa Alhaji Muhammadu Balajido shine majidadin Wushishi wanda ya rubuta littattafai guda biyu dake bayyana tarihin wannan gari ya kuma yi bayani a madadin sarkin garin na Wushishi Alhaji Shehu Ibrahim Abubakar
an kafa wannan gari na Wushishi a shekara 1860 bayan hijirar Annabi Isa yanzu garin yana da kusan shekara 164 kenan insha Allah da aka Wushishi yanzu shekaran 164 kenan
to su waye asalin waɗanda suka kafa wannan gari domin garin nan yanzu da muka duba mun ga akwai mix akwai nufawa akwai hausawa har ma da mun ga wani bangare gwarawa ne amma su wa suka kafa wannan gari na Wushishi
to ainihin gaskiya shi Umar na gwamnati shi ya kafa Wushishi kamar yadda na hudi a cikin shekara 1860 to da yazo shi Umar na gwamnati ya cimma da gwarawa da nuhawa a wurin a wani gari da ake cewa Bogi to nan ya zauna da shi da mutanen shi to ranka da suka biyo shi
kana nin shi Umar na gwamnati da ya taho daga daular Sokoto kenan shi yazo ya kafa wannan gari na
shi Umar na gwamnati jika yake ga Ibrahim Shehu Usman dan Hojo domin shi dani na dana goma ne ga Abubakar Atiku shi kuma Abubakar Atiku jika yake ga Usman dan Hojo mujaddadi wanda ya jaddada musulunci a arewacin arewa san da yakin jihadi to shi Maro na gwamnati da ya bar kasan Sokoto wurin ɗan uwan shi da suke sarauta can ya biyo ta Gwandu ya biyo ta birnin Gwari daga nan ya gangaro ya zo kasan Nuhawa kasan Bidda daga Bidda shine ya gangaro nan Bogi
ita Bogi har yanzu tana nan koko babu
tana nan a matsayin gari ne haka kamar na tarihi amma akwai dan settlement haka wurin wato da aka kafa Bogi din da aka zauna ya cimma Nuhawa da gwarawa cikin garin Bogi to shi da mama yaki ne ya je kasan Nuhawa ya yaki ya zo nan kasan gwarawa ya yake su yana yaki ya je kasan Kamukawa yana ta yaki shi sai bar dan shi Abubakar Modibo ya rike Wushishi ya rike Bogi kai Wushishi ne lokacin to sai Nuhawan cikin garin Boji din da gwarawa sai suka tawaye suka fitattaki toran kawa din suka hita suka yake su
saboda shi Umar na gwamatsan baya
bayan Umar na gwamace baya nan sai shi Abubakar Modibo ya aka ma na gwamace yana can wurin yake shi yace to mutanen ga wasu yin bori sai aka ce to sai shi Umar na gwamace yace ni na ba maka wurin ne ai na ba maka ne ka kama kasan ka kenan ni na yi gaba to shine sai shi Modibo Abubakar Modibo sai ya koma lemo ya sansani ya hada sojoji sosai daga nan ya danno ya zo ya kara ya murkushe mutanen bogi ya ci su da yaki ya kace kace da garin to bayan ga an yaki an ci gari sai sarakuna suka ce to abinda za a yi mu share toka a sake zama sai na gwamnati ya ce a'a abinda ya kamata a yi mu samu wani hili da ba kowa mu kafa to shine ya samu hili daban ya kawo ushishi
wato aka kara gaba
aka kara gaba eh aka yi sabon gari aka kawo ushishi aka yi ganuwa aka yi gidan sarakuna da kasuwa da masallaci da ganda da ya zama garin su aka zauna
eh to shi Umar na gwamnati da ya wuce ina yayi domin kwantagoran an ce shi Umar na gwamnati ya kafata to da ushishi da kwantagoran wani gari ne shi Umar na gwamnati ya fara kafawa
to gaskiya abin da ya faru kaga akwai wani littafi da na rubuta ni ce ushishi the first headquarter sa na gwamnati kingdom wato headquarter ko kuma birnin da na gwamnati ya fara kafawa ita ne ushishi saboda haka ya kawo ushishi kamar da mun yi bayani Allah 1860 to kwantagoran ya kawo ta ne bayan shekara 4 1864
to yanzu garin ushishi din nan zuwa yanzu shekaru 164 din nan sarakuna nawa suka mulki wannan gari na ushishi
sarakuna 8 suka mulki wannan garin da farko shi dai akwai shi Umar na gwamnati din uban gayya wanda shi za a ce ya fara mulkin wurin tun sanda aka fata 1860 to daga nan sai dan shi da ake kira Abubakar Modibo shi yayi mulkin wurin ne daga 1864 1864 zuwa 1876 domin lokacin da shi Umar na gwamnati ya je ya kawo kwantagora a 1864 to bayan ya rasuwan shi sai shi Abubakar Modibo din ga aka dago shi aka maida shi sarkin Sudan na kwantagora ya bar ushishi a 1876 kenan da ya wuce sai aka ba Ibrahim na gwamnati shine ya zama sarkin ushishi shi kuma ya yi mulki ne daga 1846 din nan zuwa 1880 shi ma bayan rasuwan Abubakar Modibo sai aka dauki Ibrahim na gwamnati sai ya je masargin Sudan to nan sai aka ba a ushishi sai aka ba Ibrahim dan Modibo shi ya zama sarkin ushishi daga 1880 zuwa 1927 wato 1880 zuwa 1927 to bacin dan Modibo ya rasu sai Abubakar Bagudu ya zama sarkin ushishi na biyar shi yayi mulki ne daga 1927 zuwa 1969 wato 1949 zuwa 1969 to bacin shi ne sai Ibrahim Abubakar shine ya zama sarkin sarkin ushishi na bakwai wannan yana ma makaranta yana funfu aka dauko shi yana yaro matashi dan saurayin shi aka ba shi sarkin ushishi to shi yayi mulki tun daga 1969 din nan har zuwa 2009 ya dade bisa mulki
shine mafi wadadewa
da mai kusan shekara 40 kenan to daga nan dada sai dan shi ya gaje shi bayan ya rasu a 2009 dan shi wanda ke mulki yanzu shine Alhaji Shehu Ibrahim Abubakar the first shi ke mulki
to yanzu wani irin ci gaba kake ganin ushishi ta samu daga lokacin da aka fata zuwa yanzu
gaskiya an samu ci gaba kwarai domin bacin bunƙasa da ta yi ta domin kanzuwan turawa hannun kasan mina dinga duk kasan ushishi ne domin ko da Bature ya zo sarkin ushishi ya dawo ya yi mulki nan mina ya zama emia to daga baya ne kasan mutanen da ya ga filin yayin mayawa ya baya mina baya ofishi ce kai shi fa so ya zauna ofishi kuma bai so ya rubu da ɗan uwan shi na kwanta gore can sai Bature ya ce to in wanda ka koma ya ofishi da zama za mu rige maka ai hili minan ga za ba za zama karkashin ka bai ce ya yadda shikenan sai aka bashi zungiro da ofishi kawai eh amma bacin wannan kaga ai an ci gaba domin kaga zungiro na kasan ofishi nan ne ta fara zama headquarter din Najeriya lokacin da Lugard ya zo wuraren 1901 aka zo aka yi amalgamation wato aka hada Najeriya kudancin Najeriya da arewacin Najeriya a 1914 aka yi amalgamation of Najeriya zungiro ta zama headquarter na Najeriya wannan headquarter ta dade ya kai shekara tsakanin 6 da 10 kaga duk kasan ofishi ne kaga ofishi mun zama kasan ofishi ta yi zama headquarter na Najeriya to bacin wannan a wanga sabon zamani da aka kawo an kafa makarantu kala kala da makarantun primary da makarantun secondary ga sanan su GTC Ushishi ga mu hada Higher Institution Niger State Polytechnic wanda ana sa ran insha Allah wata ran za ta zama University of Technology to kaga ba karamin ci gaba akai ba ga asibitoci da clinic da general hospital duk an kafa kuma ka shiga cikin garin zaga ko ina kwalta ne manyan mu da suka rike kasan ga sun sa mu na kwalta cikin gari so an samu ci gaba kwarai da gaske
to Alhaji maji dadin Ushishi yanzu me Ushishi take bukata yanzu mun san dai ba a rasa bukata amma me kuke gani ya kamata a ce an kai Ushishi
kuma gaskiya abin da muke bukata Ushishi an dade ana neman wannan abin tunda tarihi ya nuna cewa sarautan Ushishi ba karamin sarauta bane tunda har sarkin Ushishi ya yi miya a nan mina to gaskiya duk abin da dan Ushishi ke bukata yanzu shine cikin ikon Allah ya da a ba sarkin Ushishi sanda ya zama
wato ya zama sarki mai daraja ta daya
ya zama emir a Ushishi dai daga cikin abubuwan muke bukata kenan eh
wato shine babban ciwon ku
shine babban ciwon mu
To jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan makon a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala kuma ya zo maku tsap tsap musamman hukumar gidan Radiant Prestige FM a birnin Mina da sashen Hausa na muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya
madalla yanzu kuma Sir Filu zai karanto mana labarai amma wannan karan a takaice
to a takaice shugaban jam'iyyar People Power Party mai mulki a Koriya ta Kudu ya sanar da wato goyen bayan dakatar da ayyukan shugaba Yoon Suk Yeol wani mataki mai ban mamaki na yin watsi da dan uwansa shugaban masu ra'ayin mazan jiya wanda masu rishi suka ce ana ƙara samun damar tsige shi Yoon saboda gazawar da yayi na yunkurin ayyana dokar ta ɓace ta soji wani hari da jiragen yaƙi ya auna wata gada da ke kan hanyar da ta haɗa garuruwan Homs da Hama na ƙasar Siriya kamar yadda wani mai sa ido kan yaƙi ya bayyana a yau Juma'a a daidai lokacin da dakarun gwamnati ke ci gaba da ƙoƙarin tabbatar da tsaron Homs bayan da 'yan tawaye suka kwace Hama da cibiyar kasuwanci ta Aleppo jiragen saman yaƙi sun aiwatar da wasu hare-hare ta sama inda suka nufi gada Al-Rastan akan babbar hanyar Homs zuwa Hama da kuma kai hari a kusa da gadar tare da ƙoƙarin yanke hanyar da ke tsakanin Hama da Homs tare da tabbatar da tsaron Homs a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Birtaniya da ke sa ido a Siriya. Tsohon shugaban ƙasar Ghana John Mahama na ɗaya daga cikin manyan masu ƙalubalantar ɗan takarar jam'iyyar mai mulki Muhammad Bawumia a zaben kasar da za a yi a yammacin Afirka a ranar 7 ga watan Disamba. Idan yi nasara Mahama ya sha alwashin samar da yanayin kasuwanci na sauyi 24 don ƙarfafa samar da ayyukan yi da inganta tattalin arziki da zai farfado daga bashin dala biliyan 30 da aka kasa gasa biya a shekarar 2022. Bawumia mataimakin shugaban ƙasa na yanzu ya ce duk matsaloli na baya-bayan nan da ke da nasaba da barkewar annoba da wasu matsalolin cikin gida shi ya himmatu wajen ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar.
To masu sauraro da takaitaccen labarin za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana mu dawo da shirinmu na dare. yanzu a madadin Sarfilu Hakim Juma da ya tsaya ni gabatar da shirin da Julie Letters Question da ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Nelson Lopez ni Aisha Mu'azzu nake muku sallama ma assalamu. You know.